yake a wasannin championship na kasar Ingila, wato gasan kasa da Premier League na shekara 2018 zuwa 2019 a mako na biyu. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest ta tashi can jaran tsaye da dai tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich. Yayin da Middlesbrough suka lallasa kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United da kwallo uku da nema a gasar. A gasar sharan fage kuwa domin tun kara gasar League manya na nahiyar Turai. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta samu nasara kan Lyon da kwallo 5-4 a bugun da kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan can jaran babu ci. A yau kuma Real Madrid ne da sanyin sassafe nan ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Roma da kwallo 2-1. Idan muka leka bangaren sai da sirrin yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa, dan wasan Manchester United Paul Pogba ya ce dawa yan wasa yan uwansa cewa yana da bukatar barin Old Trafford kuma yana so ne ya koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Amma idan Manchester United ta yarda ta amince za ta biya masa bukatarsa ta biyan fan 200,000 duk sati a matsayin albashi, to ji zauna. Manchester United dai tana zargin wakilin dan wasan da cewa shi yake zuga dan wasan zuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta yi rashin sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich, wato Jeremy Boateng dan shekaru 29 da haihuwa. Sai dai mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din Jose Mourinho ya ce duk da bai samun nasarar daukar dan wasan ba, yana godiya wa dan wasan bisa sha'awarsa da ya nuna na dawowa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da ta kaleda. Shi ko mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao Kepa, wanda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a kwanaki can ta yi kwadayin sayan dan wasan a kan fan miliyan 17. Yanzu haka dan wasan na dab da hadewa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, inda zai zamo mafi tsada a bangaren masu tsaron raga a duniyar kwallon kafa bisa kudin da ya kai ma fan miliyan 71. Dan wasan yanzu haka yana can London domin kammala cinikin wanda zai maye gurbin Coutinho mai tsaron raga na Chelsea, wanda yake yunkurin koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din na iya maye gurbin Kovacic da Thiago Alcantara ko Maralem na kungiyar kwallon kafa ta Juventus. Thiago Alcantara na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a zai iya kaiwa darajar fan miliyan 54, yayin da shi kuma Maralem zai iya kaiwa fan miliyan 72 in har ana da bukatarsa. Kungiyar kwallon kafa ta AC Milan tana tattaunawa kan dauko dan wasan Chelsea mai suna Bakayoko mai shekaru 23 da haihuwa a matsayin aro. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dan dalin BOE. Huta lafiya.